You have tuned in to Open Mic on CJSF Radio, broadcasting from 90.1 FM from Burnaby Mountain, BC.
there sometimes lay way down in the grass, laying like this, looking up, hearing the crickets, seeing stars around me, thinking maybe if I lay there a while, the Jesus might come on down and take me away from some of this and let me know what's going on around me sometime.
Real. You're listening to CJSF 90.1 FM Burnaby. Every listener matters, and we're here because of listeners like you. Thank you for all your support.
Da 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 There's nothing. still.